iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda idan ba a manta ba muna cikin suratul fatih wannan sura lokaci yayi mana halinsa mun tsaya kan daidai aya ta ainihin 14 wato yau kenan zamu ci gaba kan aya ta 15 wanda kuma in ba a manta ba Allah tabaraka wa ta'ala yana mana maganganu guda biyu da kuma makomar waɗanda ake maganar akan su shine ainihin al-mukallifuna da kuma waɗanda suke masu juya baya a ranar yakin da kuma irin sakamakon da zai biyo baya shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana
Bismillahirrahmanirrahim
Na'am to kun san wannan aya yana ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labari game da irin halin wa'ancan munafukai wato al-mukallifu abin mukallafina lokacin da aka tafi Tabuka sun zare babu uzuri ba komai suka bar annabi yayin wannan tafiya ta tsawon kwanaki ga tsananin rani ga sahara yadda take da zafi saboda suna tunanin wannan yakin babu ganima su a irin tunanin su alhali kuma ko da ganima irin ta zahiri wacce ake kallo ko babu ganima ce ta badini to tu ta badinin ba su yi imani da ita ba kuma ita ce babba domin ita ce aljannar Allah wato kai imani da Allah akan wani aiki da kake tunanin ƙarshen sa Allah zai saka ya maka da aljanna kuma ka yadda ka aiwatar da wannan aikin to shine yafi alkhairi sau shurin masaki akan wanda yake kawai sakamakon fili kake gani shi zaka samu ko shi kake nufi to annabin rahama yana zaune Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi labari yake cewa wannan yaki da ka fita suka ki su je wa'ancan larabawan kauye da wasu tsiraru na cikin gari suka ki su bi ka wannan yaki to da sannan in ka dawo za su zo su baka labarin cewa yanzu fa in za a fita yaki za a je domin suna tunanin yadda za a fita za a samu ganima Allah yake baiwa annabi labari tun kafin matsalar ta afku shine Allah yake sai ya qulul mukallafuna ya'ani almazkuruna wanda muka ambata ba yake nan jiya idan dalaqtum ila maganima idan kuka juya kuka tafi zuwa ga ainihin wato mahalli da za a samu abin da suke tunanin za a samu ai annakum satajiduna minhu ga abinan ganaimu wanda za ku samu ainihin wato wani amfani na nan duniya wanda za ku dan ji dadi da shi zuwa wani lokaci ya kare ai ma'ana gunaimatun min amwalil muharibina dan a kunga malam anan ma sai kawo shi da tasgiri yace gunaimatun bai ce gana bai ce gani ga abinan ganaimu ba ko kuma mu abinan mugunami a sai ce gunaimatun sai kawo shi da tasgiri dan abin da za a samu na dukiyar abokan gaba wasa bayahum da dan su kuma mutanen da za a dan ribato to su wa'ancan almukallafina su shi suke dubawa ko almukallafuna su wancan ainihin abin da Allah ya tattari ga bayin Allah suke dubawa ba in ba wannan suke dawan amfanin duniya kawai lita akuzuha idan ainihin wato kuka abin nan wato dan su samu su rika ma'ana lita akuzuha dan su samu su riki irin wannan abin da ake samu na ganiman za su ce muku zaruna ai ma'ana uturuna nattabi'uku wallahi tun kafin annabi ya dawo Allah ya bashi labari za su zo su faɗi haka suka ce za mu bi ku linuqatila ma'akum dan mu yaki tare da ku yawaru bi zalika zannihim ai akazul ganimati minal mu'minina wannan fa suna sutirce maganar su ne kawai ga irin zatan su wani yaki da za a dawo sun san ba zai kai wannan yakin nisa ba amma kuma akwai ganima mai yawa su a tunanin su saboda haka za su cewa annabi da sauran mu'minai ku bar mu za mu bi ku shine Allah yake bashi labari yace za su ce zaruna nattabi'u yuriduna bidhalika suna nufi da irin wannan magana din an yubaddilu kalamallahi wai su canja zancen Allah. Allah ya ce kaza ne kai kuma ka ce kaza ne to naka ne gaskiya ko na Allah? Kun ga abinda Allah ya faɗa shine gaskiya. Za su ce ainihin me ku bar mu za mu bi ku alhali ho ba za su fitan ba wallahi idan da annabin zai dawo a ce kuma za a shirya za a tafi wani yaki to su hatsarin da yake ciki suke hange saboda shedan ya riga me ya adanta musu su zauna a gida su bar annabi ya fita shi kadai yaje ko da yan tsirarun sahabbai a kashe su kawai. Allah ya ce suna nufin su canja zancen Allah ne ai kauluhu ta'ala fit tawrati kamar yadda Allah ya faɗa cikin ainihin wato abin nan fit tauba cikin suratul tauba fa in raja'aka Allahu ila me ila da'ifatin ko minhum fasta'adhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma iya abada to in sun tambaye ka wajen fita ka ce ba za ku taba iya fita da ni ba har abada kenan da suke cewa nattabi'ukum kenan bu ƙarya suke yi suna yin haka ne don su dan dadada wa annabi zuciya da harshe kawai mai dadi amma babin nasa za su yi bada yakin zai taso saboda haka tunda Allah ya bashi labari cewa in Allah ya dawo da kai zuwa ga wa'ancan jama'a da suka ki wato su almukallafuna din to fasta'adhanu ka za su nemi izini wajenka don fita din Allah ya ce ka gaya musu lan takruju ma iya abada walan tuqatilu ma iya aduwa kuma ba za ku taba iya yaki tare da ni ba saboda su sun yarda da rayuwar duniya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani tare da shi ba su dauki rayuwar duniya komai ba face kamar wanda ya fito daga gidansa ne yaje unguwa unguwan nan da yaje yana zaton zama zai a can ne ba dawowa gidansa zai ba to haka annabi ya dauki wannan duniya shi ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abdullahi dan Umar yace kun fi duniya ka annaka garibu ka zamo cikin ita wannan duniyar kamar bako kun ga sai sake cewa au abiri sabilin ko mai ketare hanya yanzu mutum ne ya tashi zai tsallaka can gidajen can ya tashi tafiya sai ya hangi mota ta tawo zai tsallaka ina dan tsayawa zai tana wucewa ina tsallakawa zai to sai aka ce ka dauki duniya kamar wannan dan tsayuwar da wannan mai jiran motar ta huce to haka annabi ya dauki wannan duniya to saboda haka to su kuma sun rike ta gida ko wai ta wani abin nan ta wani abin nan wai ba saukace ne mai bara ta zo tana bara duniya ba mu zo zama ba ku dubi khairul khalqi kaza kaza ce ke kin dame mu da Allah hin naira biyar mu har gini muka yi wato shi yana kallon wannan abin da ta zo take na bara a shi wannan damun su take yace mu gun zama muka samu to haka su munafikan su gun zama suka samu saboda haka suna tunanin duniyar za ta tabbata shi yasa Allah ya baiwa annabi labari kun ga kalmar sai aka kawo ta fa qul lan sai aka ce lan takruju ma iya abada sannan sai aka sake maimaita ta aka ce walan tuqatilu ma iya aduwa kuma ba za ku taba iya yakar abokan gaba tare da ni ba yanzu in banda sahabin manzon Allah da imanin su ya kai imani wancan ya taho akan ainihin ingarman dokinsa ko toran giwarsa ga takwabi zararre ko ga mashi shi kuma takwabin ma da yake hannunsa bai kai ya kawo ba amma kuma ya tare shi baya tsoransa in banda wanda imaninsa ya kai cikar imani wa zai yi haka saboda haka shi yasa Allah ya ce su ba za su iya ba saboda rashin iyawar tasu ya kai matuƙa aka ce lan me yasa Allah ya ce innakum raditum bil uqudi awwala marratin ai ko kun yarda ku zauna da zama a gida kawai tun farkon lokaci saboda haka faqudu ma al khalifina ku ku zauna tare da wayanda suke zama suka ke zuwa kawai Allah ya ce qul lahum ka gaya musu haka lan tattabi'una ba za ku taba bin mu ba kazalik abinan kazalikum qala Allahu min qablu haka Allah ya ba mu labari tun kafin faruwar wannan abin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kuma ga irin amsar da za su baka in an je in ka ce ba za ku bi mu din ba Allah ya ce fa sayaquluna da sannu za su ce maka ma qala Allahu fi man ina min al-khuruji ko kuma ma qala Allahu shay'an Allah bai faɗi wani abu ba fi man ina min al-khuruji ma aku cewa wai kar mu fita tare da ku ba abin da Allah ya faɗa bal tahsudunana Allah yake gaya wa annabi fa yace za su ce muku Allah bai saukar da wata magana ba za su ce ma hasada kuke mana kuma wallahi da za a ce a fito din ga yakin kuma ba za su je din ba amma yanzu gashi Allah yana faɗin sirrin zuciyarsu abinda suka boye bal tahsudunana an nusiba ma'akum min al-ganaim dan kar mu samu wani abu na ganima faqultum zalika shi yasa kuka ce Allah ya ce abin nan lan takriju ma iya abadan walan tuqatilu ma iya aduwa saboda haka hasada ne kuke mana kawai Allah ya ce to ba haka bane ya Muhammadu bal kanu la yafqahuna illa qalilan wallahi da kake kallon su ba su da fahimtar zance sai kadan daga cikin su kadan ne suke fahimta shima mimman aradallahu bihi at-taubata wanda Allah ya nufin tuba gare shi dan ya tuba Allah ya karbi tuban nasa ya ani fayatubu wa yafqahu dinahu bayan ya tuba ya fahimci addinin Allah wa ma tarshiduhum ilayhi min al-wafa'i bil ahadi da abin da kake shiryar da su zuwa gare shi na cika alƙawari sai Allah yake cewa me Allahu akbar Na'am
وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ
مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله أكبر دو الله مدوبو ولن آية الله يچه كغيا وسودي ما سوزمان نن أجدا دا سوكا كيسو في تغوين ياكي كما بابو أزري كماري ينزو مثالي أنا كران تلتتفن الله أما إنصر رنبور عليني ذاك جي كسامو الأمة سنچي كبولو wasu sai kaje ka samu sun bata lokacin su an bude talabijin wani kaje ka samu waya kawai yake ta danna dannan sa ba ruwan sa ba sauraron maganar Allah don Allah akwai mutumin da ya kai wannan asara a ce ana karanta littattafan Allah a unguwanni daban-daban wallahi wani gurin karatun in kaje wallahi sai kai kuka dan bakin ciki dan zaka je ka samu daga mai karatun sai alaran ma kawai wata kila in kai da ce ka dan samu mutum biyu me yasa saboda shedan ya riga ya fitsare musu kai to kun ga irin wannan matsala ta wayancan mutanen farko al-mukallafuna dinnan to sune take bin al'umma har yanzu kuma shedan yake ta cin nasara akan su saboda haka shi yasa Allah ya ce ka gaya musu wayannan da suka saba suka kizuwa suka barka ka fita min al-arabi daga larabawan kauye al-mazkurina wanda aka ambata ikhtibaran Allah ya ce satu da auna ka gaya musu da sannu za a kira ku ila qaumin uli ba abin uli ba asin haka ne gurin nan mallam na'am da sannu za a kira ku ila qaumin zuwa ga wasu mutane uli ba asin ai ma'ana ashabu ba asin shadidin wato mutane ne da suka iya tsananin yaki kuma ga kayan fada duk abin da ake bukata na fada suna da shi Allah ya ce to ka gaya musu za a kira su zuwa ga wayannan mutane din za a kira wasu inji Allah ya ce ka gaya musu wayannan mutane maluman tarihi sun kasa su kashi biyu wasu suka ce su ne banu hanifa akwai wasu kabilu da ake ce musu banu hanifa wasu suka ce a rumawa ne to kuma kowanne ya auku wannan su wayannan banu hanifa dinan lokacin khalifancin sayyidina abubakar ne su kuma rumawa abin ya faru lokacin khalifancin Umar dan Khattabi kenan duka babu na jefarwa cikin maganganu don Allah daman ba ya kayyade yace kawai yace satudu auna ila qaumin sai yace uli ba'sin shadid ai ma'ana ashabu yamama wannan mutane wato mutanen Musailamatul Kazzab kenan to wayannan mutane a cikin su ko kuma wayannan mutane tattarin su gabaki daya mutane ne masu tsananin yaki masu tsananin fito na fito da duk irin rundunar da suka sa gaba shine ainihin cikin hadisi na Abdullahi bin Mas'abin Maslama bin Qutaybatu yake cewa hum qaumu banu hanifa wadda'i ila qitalihim abubakar as-siddiq wanda zai kira yakin zuwa ga wayannan mutane shine sayyidina Abubakar as-Siddiq wannan kuma ya faru a tarihin haka ne dan sayyidina Umar Abubakarin ya kira su kuma a shine asalin wannan bawa da ya kashe Hamza wato kafin ya musulunta kenan me ake ce masa wannan ya subhanallah wahash kware da gaske wanda ake ce masa wahashi to wannan wahashi din nan da shine Umar dan Khattabi ya tsaya yace ya wahashi yace yau ne fa ranarka, ka tsaya ka wanke laifinka kamar yadda ka cusa kanka cikin datti, kowa ya kika saboda sahabin manzon Allah kuma baffan manzon Allah. Yace to yau ne ranar aikin, idan ne yau ne zaka wanke kanka, yau mashin ka yayi aiki irin yadda ya wance mummunan aiki a bato, yanzu kuma yau yayi aiki mai kyau. Umar dan Kadabi ya dafa kafadar sa ya jijjiga shi, sannan ya sau shi ya juya. To a wannan yaki din shi Musailamatul Kazzab ai ya riga yayi da'awar annabta ne. To a wannan yaki shine Allah ya ce satudu auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimuna, sai aka ba su sharadi guda biyu, za ku ainihin yake su ku kashe su aw yuslimuna ko kuma su mika wuya su musulunta, ba zancen kama ainihin me bawa. Fa in tudiu yu'tikum Allahu ajran hasana, idan suka yi biyayya ko kuma idan suka ainihin me abin nan, idan kuka yi biyayya ba ku ja da baya ba, Allah zai ba ku lada mai kyau. Wa in tatawallau, in kuka juya baya, kama tawallaitum, kamar yadda baya kuka juya wa annabi baya ya tafi shi kadai da shi da wasu jama'a, ku kuka ki zuwa, to yu'adhibukum azaban aliman, Allah zai muku azaba mai mu'limin radadi. Wato anan da Allah ya ce za a kira su, to in sun zo din annabi ya gaya musu haka, ba fa zuwa za su yi ba, kar mu manta. Saboda haka anan wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune cikin hadisin Abu Rafi, wato bin Khadijin kenan, yace mun kasance bin Rijal, sunan wani mutum ne ake ce masa Rijal, ana ce masa bin Garmawihi. Wannan mutum minal khushu'i, yana cikin masu tsoron Allah, wato in ka ganshi siffa ce da shi ta masu tsoron Allah. Wanzumu liqila abina liqiraatil qur'an, sannan mutum ne wanda anytime anyhow zaka same shi karatun alqur'ani yake, kuma shine na ɗan majalisar annabi, wato na kusa kusa. To a wannan lokaci injirafi dan Khadiji yake cewa fima yara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gani, ya ga ma'ana yara shay'un ajibun, ya ga wani abin ban mamaki, har Allah ya tsinkayar da shi. Abin ban mamakin shi ne, yace muna zaune injirafi ibn Khadiji ma'ana farin tare da wasu jama'a, cikin wannan jama'a din da shi wannan ainihin wato Rijal bin Garmawihi din, sannan akwai ainihin me, akwai Abu Huraira Ad-Dusi wato malamin hadisin nan. Na biyu yace akwai ainihin Abi Arwa Ad-Dusi, sannan akwai kuma yace ainihin Dufail bin Amru Ad-Dusi, wa'annan duka kabilar Abu Huraira ne, wato suna cikin kabila na Abu Huraira. Shi wancan shine yake cikin wato shi abin nan Rijal bin Garmawihi din, shine yake cikin kabilar ainihin wato shi Musailamatul Kazzab. To annabin rahama da ya fito, inji Abu Rafi yace kala, sai yace ahadu haula'i, wato su wa'annan mutum hudu da suke zaune, mutum uku yan kabila daya, kabilar Abu Huraira, shi kuma wancan yana cikin kabilar Musailamatul Kazzab. Sai annabi yace ahadu haula'i, he ya nuna su su hudun. Da Allah ku duba addinin musulunci da rufin asiri, saboda a lokacin bai auku ba kar mutane su ganshi kaskantacce, amma shi annabi ya sani. Yace ahadu haula'i, Abu Rafi yace ina gani kamar gashi yanzu abin yake faruwa, saboda ya nuna su, yace ahadu haula'i, dayan wayannan jama'a din, ma'ana ahadu haula'in nafari, sai yace finnari, yana wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Rafi yace fa nazartu fil qaumi, na duba cikin mutanen nan, naga kowanne mutumin kirki ne, to amma kuma na san manzon Allah baya ƙarya. Yace a cikin mutanen da na duba, fa iza abu abinan, fa iza bi Abi Hurairata Ad-Dusi, wa Abi Arwa Ad-Dusi, wa Dufail bin Amru Ad-Dusi, sannan sai yace wa Rijal bin Garmawihi, zai ce faja altu anzuru wa ata'ajjabu, yace sai ina dubi ina mamaki, yanzu irin waɗannan manyan mutane a cikin su a ce akwai dan wuta, to wannan abu yana bashi al'ajabi. Yake cewa wa aqulu man hadha shaqiyu, wane ne wannan dan wuta ku a cikin su? Tunda annabi bai faɗa ba, shi ya ce ɗayan wayannan akwai ɗan wuta ku, akwai ɗan wuta ku, to bai faɗa ba. Wallahi da ya faɗa, sai ka samu ƴan karen tsallake sun kashe wannan mutum tunda an ce ɗan wuta ne. To annabi sai ya rufa masa asiri ya yi shiru. Ashe bayan mutuwar annabi kaɗan abin zai bayyana. Kuma annabi lokacin da yi wannan magana, wallahi lokacin kaɗan ne ya rage wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ina ta duba, man haza shaƙi, wane ne shi wannan ɗan wutan? Ya ce walam ma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, raja ad banu abinan hanifa. Sai ga banu hanifa sun dawo. Da suka zo ya ce fasa altu, sai na tambaye su ma fa'alar rijalu. Sai ce ban ga rijalu abinan bin gan mawaihi ba, me ya faru gare shi? Faƙalu suka ce fitanu. Suka ce masa ai wata fitina ne ta faru gare shi. Huwa allazi shahida li musailamata ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala annahu ashrakahu fi amri min ba'dihi. Suka ce kaji musibar da ta faru. Yayi tarayya da Abu Abinan, Abu Musailamatul Kazzab. To bari ku ji shi maganar da wannan bawa yayi, ko wannan ainihin sahabi ada, kuma jalilin sahabi amman ada, da ainihin Abu Rafi'i yake tambaye su. Yace ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqq. Sai yace tabbas, wato da yaji labarin da suka ba, yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne. Ni na san annabi baya ƙarya, kuma in ya faɗi abu wallahi da sannu zai faru. Sai yace wasumi arabinan rajulu yaqulu. Sai na ji shi wannan mutum ana cewa ya ce, da Allah ku saurari maganar ku ji, yake cewa khabasha ne abinan in taɗaha, khabasha ne in taɗaha, wai raguna guda biyu ne suke karo, raguna guda biyu suna karo. Sai ce fa ahabbuhuma ilaina, sai dai mafi soyuwar wannan raguna guda biyun, guda ɗaya daga cikinsu mafi soyuwa a cikin abirinmu. Sai ya ce kabashi na shi ne ragonmu. Wai cikin raguna guda biyun da suke karo, mafi soyuwa a cikinsu shi ne ragonsu, wato shi ne Musailamatul Kazzab. Wai sai ya kamanta annabi da wayar da Musailamatul Kazzab, ya ce raguna ne suke karo, mafi soyuwar ragon shi ne nasu ba annabi ba. Yanzu ya tabbata ɗan wuta ko bai tabbata ba? Kuma wallahi a wannan yaƙi na Yamama aka kashe shi, ya ainihin me ya mutu kafiri. Fa minkum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran la ilaha illallah. Wannan ita ce matsalar da muke tsoro. An haife ka kana mumini, mutumin kirki, ka rayu mumini, mutumin kirki, kuma ka zo ka mutu kafiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'azana Allahu wa ajarana min zalim. Wannan fa matsalar da take juya cikin musulmi ba su sani ba kenan. Yanzu wannan magana ga dukkan mai imani, yaya zai ji kaushinta? A kamanta annabi da rago, sannan kuma a ce ragon ma mafi soyuwa maƙaryaci shi suka fi so, ba ainihin ragon da yake mai gaskiya ba, in muƙaddara ma ragon ne. Saboda haka Rafi ibn Khadija ya ce annabi ya yi gaskiya. Yanzu maganar da yake ashe a kan wane ne? Yanzu ta tabbata. To lokacin sayyidina Abubakar an kira waɗannan mutane, to tunda yanzu gashi annabi ya fito a cikinsu in ji faɗarsu. Saboda haka sai suka zauna suka ja dinga. Alƙaryarsu suka kafa ainihin garu, irin yadda aka saba kafawa a garuruwa. Bayan sun kafa garu, to duk wanda zai kawo musu ɗauki, in ya fi ƙarfinsu sai su buɗe garun, sai su gashe su rufe kawai. Ka ƙare abin da za ka yi in ka gaji da zama ka tafi. Saboda abincinsu da komai da yanda hanyar da suka yi suke samo abinci su shigo da shi, ba wanda ya sani. Amma ba su san musulunci, shi kuma yana da hikimar da zai gano su ba. to wannan ar-rijalu binigar mawahi din nan shi asalin sa kaga dan wuta ne, amma gashi farko ya tashi bayan ya karbi addinin musulunci, ya ainihin me ya iya karatun alqur'ani kullun yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai gashi kuma a karshe ya shiga wuta. Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mana imani. To shine Allah yake ba mu labari anan, yace ka gaya musu daga cikin waɗannan laraban kauye za a kira su zuwa ga waɗannan mutane masu tsananin yaki. Su waɗannan mutane na Musailama mutane ne masu masifar yaki, suna da tsananin ƙarfi, kuma kamar yadda na faɗa garun da suka yi shine Ubaida, ma'ana Abu Ubaida, wanda da aka je garun kun san shi Abu Ubaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son kaga amintaccen al'umma to in ka zo kaga Abu Ubaida shikenan ka gama. Kun san wani abin mamaki, annabin rahama ya shugabantar da shi gurare da yawa, sannan aka zo kan khalifancin sayyidina Abu Bakar ya shugabantar da shi a rindinoni da yawa, an ba shi rukon wasu garuruwa da aka bude lokacin ainihin khalifancin abinan Amirul Mu'minin Umar, an shugabantar da shi ya shugabanci rinduna ya ainihin shugabanci alƙarya, amma wallahi rigarsa ɗaya ce baya canjawa, bai ɗauki duniyar wani abu ba. Yau ku ga yanda al'umma muke gayyasa riga, musamman wanda suke da'awa akan addini. Wata rana Umar ɗan Kaddabi ya ganshi ya bugi kafaɗansa yace Abu Ubaida, yace kowa ya canja, yace amma ban da kai, kowa in ka ganshi yayi kiba ya canja kaya yayi kaza yayi kaza, yace amma ban da kai, kai kana nan a halin da aka sanka. Yace sadaka rasulul karim, yace manzo mai girma yayi gaskiya, lalle kai amintaccen al'umma ne. Wato kamar Umar yana sake jaddada maganar annabi cewa wannan ba za ka taɓa bashi amana ya ci ba, kuma abin duniya bai rufe masa ido ba, ƙoƙari yake duk wanda suke ƙarƙashinsa kawai a ɗauki haƙoƙinsa a basu. Mutane suna cikin daula suna jin daɗi, shi koyaushe shirin yaƙi yake. To shine annabin rahama, ko kuma Allah yake ba mu labari, yace to qatilunahum, to su saboda masifar yaki, sai aka cewa wayancan to za a kira ku zuwa ga wayannan mutane masu masifar yaki, ku yaƙe su ko su musulunta ko ku abinan ko ku kashe su kawai. Fa in tudiu, idan suka yi biyayya ila qitalihim zuwa ga wannan yakin wayancan al'umma, Allah yace yi utikumullahu ajran hasana, Allah zai ba ku lada wanda yake mafi kyau, mina sawabi wal ganimati, duka za a hada muku. Wa in tatawallau, in kuma kuka juya baya, kama tawallaitum, kamar yadda da kuka juya baya wa annabi, Allah yace in kuka juya baya kama tawallaitum min qablu, to yu'adhibukumullahu azaban alim, Allah zai muku azaba mai mukulmin radai. Suwaye babu laifi a kansu, sai Allah ya ce laisa.
Laisa 'alal a'ma 'aladu wa la 'alal a'ladi 'aladu wa la 'alal maridi 'aladu.
Na'am.
Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
Allahu akbar.
Wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima.
Allah madaukake yace to ga wayanda babu laifi a kansu. Amma da Allah ku duba ku gani, da Allah ya ce laisa alal a'ma, babu laifi akan makaho daga cikinku, aw min gairikum, koma ba a cikinku yake ba, wani waje yake daban, harajun babu ainihin laifi fi adamil khuruji, wala alal a'raji, ko kuma gurgu da sawun gaba ce ta shanye, ko kuma babu sawun ya je a wani ainihin me yaki ya zo an yanke sawun, yace babu laifi duka akansa inji Allah. Wala alal maridi, ko kuma wanda yake za a tafi yakin amma shi ba shi da lafiya, kuma rashin lafiyarsa ya tabbata, duka babu laifi a kansu fi adamil khuruji, wajen rashin fita din. Don Allah tabaraka wa ta'ala ce wajahidu fillahi haqqa jihadi, yace hu wajtabakum wama ja'ala alaykum fid dini min haraj, ko sai yace millata abikum ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala ai bai samu hukunci cikin addini ba, addinin musulunci hasali shine yazo da duk wata mu'amala da ake ko take ta kyautatawa, in kana da uzuri za a lura da uzurinka ai maka, in baka da uzuri za kuma a tabbatar maka ba za a munafirce ka ba. Musulunci babu rufa-rufa cikin sa. Kuma wannan shine abin nan tafarkin Annabi Ibrahim, shine addinin Annabi Ibrahim. Daman kuma Allah ya ce huwa sammakumul muslimina, ko daman shine ya ambace ku ainihin me musulmai ya sa muku wannan suna. Min qabala tun kafin zuwan alqur'ani, wa fi hadha, cikin wannan ne li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum, dan manzo ya kasance mai shaida akan ku. Wa takunu shuhada'a 'alan nasi, ku zama masu shaida kan mutane, wato sauran baibaye na farko da suka zo kafin ku. To amma fa sharadi aqimus salata, ku tsaya da sallah. Wa atuz zakata, ku ba da zakka. Yanzu da Allah akwai wani dalili da zai sa bawa ya shakalkare ya kiyin sallah, kuma ya ce wai shi musulmi ne? Al'ahadul ladhi bainana wa bainakum, ko ba manzon rahama kai fada ba? Sai ce as-salatu faman tarakaha faqad kafara, in kana barin ta ka kafirta. Wallahi manzon rahama ce kana barin sallah ka kafirta, sai dai in uzuri ne na shari'a ya gifta ya hana ka yinta, to wannan kuma ai uzuri ne. Amma haka kawai lafiyar ka kalau ka kiyin sallah, kace zakai wani abu ya isar ma sallah, babu shi a cikin littafin Allah wallahi. Saboda haka tunda manzon rahama ya ce abinda ke tsakanin mu da kafirai fa abinda ya raba mu da su sallah ce, su ba sa yi, suna sadaka, suna azumi irin nasu, suna ziyara, suna kaza suna kaza, kuma duk kuna yi. To amma su matsalar ba su cika sharadin wannan ayyukan da suke na alkhairi ba, dan babu kalmar shahada ciki. To sai Allah ce sharadin ku tsayar da sallah ku ba da zakka. Sannan sai yace wa atasimu billahi huwa maulakum, kuma ku riko da igiyar Allah, ita ce kalmar la ilaha illallah. Kai kar kai ka riki alqur'ani, wani ya riki wani alqur'ani kuma a ce za a tafi inuwa dai, wallahi ba zai yi wa fawfa. Dole ya zama alqur'anin nan shi kadai shi ake ainihin aiki da shi. In abu ya citara a duba cikin hadisai, in abu ya citara cikin hadisai a duba mai maganganun malamai magabata suka faɗi akan alqur'ani da hadisi, su ne ake ce musu ahlus sunna wal jamaa, ko kuma a wancan lokaci ake ce musu al muwahhidun. Allah ya ce ka duba haka, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, madalla da Allah ko ni'imar Allah mai jibintar bayin abinan bayinsa, wanda kuma yake taimakon su cikin duk lokacin da suke bukatar taimako. Saboda haka to wayannan su babu laifi a kansu. Amma wa man yi illaha wa rasulahu, wanda yabi Allah da manzo, fi ma amarahu bihi, cikin abin da aka umarce shi, wa kallafahu aka dora masa, wa qama bihi ya tsaye da shi, kama yambagi kamar yadda ya kamata, bi qadari istida'atihi, gurgudan ikonsa. Idh la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, don Allah baya dora wa rai sai face abin da ran za ta iya. To in yabi gurgudan iko, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah zai shigar da shi aljannatayya, wanda koramu ke gudana karkashi. Sai Allah ya ce wa man yatawalla, amma wanda ijuya baya yu'adhibuhu azaban alima. Ku duba yadda Allah ya hada wasu maganganu guda biyu anan, bayan ya kawo jerin magana na masu biyayya yace sakamakon sa aljanna ne, kai tsaye kuma sai ya kawo gajeriyar magana yace wa man yatawalla yu'adhibuhu azaban alima. Me yasa maluma suka ce akan irin wannan? Yadda Allah tabaraka wa ta'ala fassalata ala alwa'adu, ma'ana li ashabi da'a kenan, yadda Allah yayi wa'adi ga ma'abota biyayya, wa ajmal alwa'ida mubalagatan fil wa'adi likauni lighufrana warahmatu, yace min da abihi bi khilafit ta'zib. Wato ita azaba kai tsaye ba ai doguwar magana akan ta ba, amma wancan bangaren aiki na biyayya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kai matuka yace ayi kaza ayi kaza ayi kaza. To in an yi kaza za ya rika yin bayani, amma kan azaba gaba ɗaya, saboda azaba shi kansa Allah baya son yiwa bayinsa azaba. Mu ne muke jawo ta da ƙarfin tsiya yana tunkuɗe mu. Manzon rahama ai ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce, yace misali na da ku, ice kamar kwaro ne fada wuta, da Allah ba mu sani ba lokacin sanyi in mun hura wuta, ba kwari suna zuwa fafarfafar suna zuwa hada ba? Kai da kake hura wutar kana ta kadewa ko? Kai kana tausaya masa kar ya kone, shi kuma kokari yake sai ya fada, kuma ya fada konewa zai yi. Kaga kai ne ka san fitinar, shi bai sani ba. To annabin rahama ya ce to ni misali na da ku kenan, yanzu ku kuna kokarin ke kun shiga wuta da karfin tsiya, ni kuma ina rukon madaurin wandon ku ina jawo ku kuna kwacewa kamar yadda wanda ya hura wuta yake kade kwaro kwaren yana dawowa ko in ya kade wannan wannan sai ya zo yace to haka nake tsakani na ni da ku wato kamar annabi yana nuna mana wancan farkon kira din yana nuna wa al'ummar da ya same su saboda taurin kansu da yadda su suke jawo wutar da kansu ma'ana suke jawo dalilan shigarta shi kuma yake da tausayi a kansu amma ba su sani ba shi ya sanya da Allah ya kawo wannan magana sai ya ce waman yata wallafa in abinan yu'adhibuhu azaban alima me yasa suka ce Allah ya tantance ya rarrabe wa'adi da aka yi ga masu biyayya ya kuma haɗe da kalmar narko wacce ta kai matuƙa amma fil wa'adi sai aka raba ta jikin abin da yake na wa'adin Allah saboda me yasa yace likaunil ghufrana war rahmatu min da'abihi jin ko gafartawa da jin kai wannan dabi'a ce ta Allah mun karanta hadisi can baya yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cikin ko aiki akan ceto bayan annabawa sun yi ceto shahidai sun yi ceto mu'minai sun yi ceto alarammomi wanda suka yi karatu dan Allah ba dan duniya ba sun yi ceto sannan sai Allah ya ce to yanzu ceto na ne ya rage kawai ai mun yi bayani din ba amanta ba ko Allah ya ce zai yi wata danka faqabtu qabdatan Allah zai danka daga wuta in ya ka danko sai ya zuba cikin wannan ma'ul hayat wanda kogi ne bakin kofar aljanna to yana cikin me kun ga rahama ce da tausayi na Allah wa'incan fa ɗan wuta ne ba su yi aikin kirkin ba amma cikin danka wato ko tausayi da jin kansa da kuma gafartawarsa yayyo dankar kai ka san iya abin da Allah zai ɗebo cikin dankarsa do Allah wani ya san abin da Allah zai danko to ka ɗauki kawai iya bayan da Allah ya ba su su yi cetan misali mai karatun alqur'ani da ya karanta alqur'ani dan Allah ya haddace shi dan Allah an ce za a ba shi dama duka ƴan uwansa banda iyaye fa uwa da uba su wannan dama an jawo su gefe wallahi in kaga ba a jawo su gefa sun hau kujerar zinari da hula ta zinari ta sarauta wannan irin hula ta sarauta me ake ce mata ta zinari da ake sawa in za a nada sarki ga wanda suke da irin wannan al'ada za a ajiye kujera ta ainihin me ta mahaifi anan ta mahaifiya anan shi yana zauna a tsakiyar su yana cewa Allah ban ga wani ba Allah na ba su ceto wallahi duk wanda kaga bai samu wannan ceton ba wallahi shirka ya mutu yana yi in dai ya mutu yana shirka to baya cikin wanda za a ceta saboda Allah ya ki shirka shine in za ka yi wani abu wai sai ya zama za ka yi dan ka bada haushi ko dan ka burge ko dan ka kiyinsa dan Allah to Allah baya son wannan Allah ka sa mun dace sai Allah madaukaki yake cewa me
sai radiyallahu anil mu'minina idma yu'una kadha ash-shajara alima ma yuridu fa anzala as-sakinata alayhim wa atabahum fathun qariba
na'am Allah mai girma da daukaka yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina tabbas Allah fa ya yaddarwa mu'mine Allah ya yaddarwa mu'mine idhi bayyi'unaka lokacin da suka yi maka mubaya'a ta hatta shajarati karkashin wannan bishiya ta samura wa'annan mutane akwai ainihin sabanin ruwaya akan su guda biyu amma wacce malam ya dauka shine daya daga ciki an ce su 300 ne daya ruwayar kuma 500 ne ai duka dai bambancin ba yawa wa akasaru summa bayi aminan baya ahum ala an yunajiza quraishan wa alla yufirru min almauti wannan mubaya'a da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi masa mubaya'a akan za su shiga gun quraishawa za su je su yake su kuma yaki na fitina ko su mutu ko kuma su rai kuma sun yi alƙawarin ba za su ja baya ba wa zalika annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam da Akhurash bin Umayya al-Khuzai ya kirawo shi kina nazalar Hudaybiyya lokacin da shi annabi ya sauka a ainihin wato wannan guri da ake ce masa Hudaybiyya da ya kira wannan sahabi bayan ya kira shi fa ba asahu ila quraishi makkata, sai ya tura shi zuwa ga gun quraishawa na makka, ya dauke shi tunda ba shi da abun hawa, wa hamalahu ala jamalihi sallallahu alaihi wa sallam, ya dora shi akan raƙuminsa, wato ya haura kumin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam, li yuballiga ashrafahum, dan ya isar wa da sako ga manyan makka, annahu sallallahu alaihi wa sallam jaa mu'tamira, ya zo ne kawai yayi umara, walam yaje muhariban, bai zo a matsayin mai yaki ba. Wannan sahabi ko dan aika yana zuwa, fa aqaru jamal rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, da ya sauka kan raƙumin, suka kama raƙumin suka soke shi, sun samu abinci. Kun ga laifi na farko kenan. Bayan nan wa aradu qatalahu, suka yi nufin kuma shi din ma kashe shi za su yi. Famana'ahum aw famana'ahumul ahabish, wani daga cikin mutanen Quraishawa din ana ce masa ahabish, sai ya ce kar ku yi haka. Sai ya ce takarda ya zo muku da ita, ya ce kuma ba yaƙi ya zo yi ba, sannan wannan kuma ɗan aika ne, to menene laifin ɗan aike? Bayan kun ainihin me kun yanka, kun soke masa abin hawa, yanzu in zai koma da sawu zai koma, kuma gashi gurin tafiyar da nisa, to dai da Allah ya yi masa dogon kwana, shi ba su kashe shi ba, sai suka kyale shi. Sai gashi ya dawo da sawu, yake bai wa annabi labari sallallahu alaihi wa sallam. Fakallu abinan, fakallu sabilahu, suka fita ta abinan sha'anin suka kyale shi. Fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Umar bin Khattabi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je gurin Umar dan Khattabi, liyab'asahu, dan ya aike shi ila makkata zuwa makka. Fa kala, yace ya rasulullahi, inji Umar kenan, bari ku ji maganar manya wanda yake baya ainihin rufa gaskiya. Yace ya rasulullahi, inni akafu ala nafsi quraisha, yace ina tsoron raina bisa quraishawa, wato kenan ba za su yi masa da dadi ba, shi kuma zai mai da martani, dan haka yake ko ai in ba mu manta ba da zai hijira, me ya gaya musu? Da ya hau dokinsa ya dauki Abdullahi ya dora a baya ko raƙuminsa, sai da ya kewaye Ka'aba, sai ya ce ya Umar dan Khattabi zai yi hijira daga wannan gari na Makka, zai tafi Madina, wanda yake son matarsa ta zama gwauruwa to ya biyo ni, wanda yake so uwarsa ta yi wabi ya biyo ni, sai da ya gama faɗin duk abin da zai bata musu rai, kuma yanzu ya koma sun ƙiƙayo shi kaɗai, kuma ba makami cikinsu, da Allah za su bar shi. Sai saboda haka sai ya fito ya gaya musu, ya ce ya Nabiyallah, au ya Rasulallah, ya ce ka sani ni ina tsoron Qurayshawa a raina, wa laysa fi makkata min bani adi bin ka'abi ahadu, ya ce ba ni da kowa a cikin makka, cikin ainihin wato dangina, wato bani adi bin ka'abi, kun san ya hada ainihin kaka, ko sun hadu da manzon Allah a kaka na shida, sun hadu da manzon Allah a kaka na takwas, sayyidina Abubakar ne suka hadu a kaka na shida, saboda haka duka gindinsu daya. Amma abin mamaki, suka fitar da annabi daga Makka, da ya fada masa wannan annabin rahama ya gani, ya ce kwarai da gaske, bai yi shiru ba, ya ce ina kallon, ya ce kuma waƙada arabta abin nan, waƙad haƙiƙa arabta ƙurayshin adawati iyaha, ko arafat ƙurayshin adawati iyaha, kuma ƙurayshawa kasan irin yadda sun san adawata da su, wa ghalizati alaiha, da yanda na kausasa musu, yace kai ka san wannan ya manzon Allah, yace walakin adulluka ala rajulin, yace amma zan nuna maka wani mutum ne, huwa a'azzu biha minni, kuma tujadu ashiratahu fiha, shi yafi ni kima da daraja da daukaka a gurin su, domin shi yana da dangi a cikin su, wa huwa Usman bin Affan, annabi sallallahu alaihi wasallam yana jima ne ce kwarai da gaske, sai ya tura ainihin Usman ya hado shi ya tafi. Fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Usman fa ba'asahu ila abi Safiyan, ya aika shi zuwa ga Abu Safiyan, wa ashrafu quraish, li yukbirahum, dan ya basu labari annahu lam ya'ti li harbin, bai zo fadan fada ba, wa inna ma jaa za'iran li hadha albayti mu'azzaman li mu'abina li hurmatihi, yace yazo ne dan ziyartar wannan daki dan girmama ainihin wannan daki din. Wa kataba lahu kitaba, ya rubuta masa wasiqa, fa ba'asahu ma'ahu, ya aika tare da shi. Wa amarahu an yushira almustad'afina bi makkata bi fatahin qaribin wa anna Allah sayadhharu dinahu, sannan yace kuma in kaje ka gana da masu raunin nan wa'anda suke so sun yi imani tuni amma an hana su fita, ba su da kuɗin kuma da za su biya a fitar da su, yace to kai musu bishara, budin Allah yana nan tafe kuma kusa. Sayyidina Usman ya karbi abin nan, ya karbi wasiqa ya hodoki ya tafi. Bayan Usman ya fita, faka abin nan faka raja Usman wata wajaha ila makkata, fa wajada quraishan, ya samu quraishawa, kada ittafaqa ala man'i sallallahu alaihi wa man'ihi sallallahu alaihi wa sallam min dukuli makkata, sai ya same su sun taru abisami abisa, sun yi ittifaki ba za su bar kowa ya shigo maka ba daga cikin sahabban annabi har shi annabi, ya same su sun yi ittifaki. Walaqiyahu Aban bin Sa'idi ayyabanan bin Abinan bin al-As, to ya hadu da wani mutum wanda yake sananne ne a gonsa, kuma akwai zumunci tsakanin su, wanda ake ce masa Aban bin Sa'idi bin al-As, hina da kala makkata lokacin da ya shiga sai ya hadu da shi, aw aqbala an yadkhula, ko kuma yana gab da shiga maka ya hadu da shi, fa nazala, sai ya sauka akan abin hawansa, wato farsu shi kenan dokin sa, wa hamalahu, ya dauki Usman a kansa, baina yadaihi gaba gare shi, summa rafa'a, ya ani rafa'a yadahu, ya daga hannun Usman dan Affan, wa ajarahu, ya bashi mafakar siyasa. To shi kuma wannan Abana mutum ne da yake da daraja a gurin su, to yanzu kuma gashi ya rike hannun Usman bin Affan, ya daga shi yace wannan na bashi ainihin mafakar siyasa. Daga nan kowa sai sun kui da kai, sai yace to ka isar da sakonka, don Allah wannan hikima in ba daga Allah ba waye zai tsara wannan. Da ya fada musu haka, bayan nan yace hatta balaga risalatahu aw risalata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qara alkitaba, ya karanta musu littafi wahidan wahidan, ma'ana fillah fillah, wato daya bayan daya, amma fasammamu ala annahu lam yadkhulaha hadzal am, wallahi dukka sai suka kurmance, ma'ana kaman ba sai suka ce ina ba zai shiga ba wannan shekara, su ba zai shiga ba. Wa qalu li Usman, suka ce in shi ita an ta dufa bil baiti fa dubbihi, kai in ka zo ne ka je kai tunda kai abin nan, kai mun abin nan dinka mun yadda da kai, amma ha ba su yadda ta dole ce. Saboda haka kala shi kuma Usman bin Affan yace wallahi la adufa hatta ya dufa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, inda kai ne ni ne, sai kace to shikenan tunda na samu dama bari ni nayi, ko wayancan ma ba su yi ba shikenan, shi kuma yace wallahi ba zai ba sai manzon Allah yayi. Can sahabbai fa suna gulma su kuma suna ce a wane ya ji dadi yanzu shi kan zai dawafin sa, mu kuma zamu koma haka nan ba dawafi. Manzon Rahama yace yace a cikin tabbaci na, dan kalmar zato din da ya kawo malama suka ce shine cikin yaqini na annabi, ba za ka ce zato ba, cikin yaqini na annabi ya san Usman ba zai ainihin dawafin nan ba, yace wallahi Usman ba zai ba sai nayi. Haka kuma wallahi ta faru, saboda haka yace la fa afalu hatta ya dufa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad kana almuslimuna qalu hani'an li usmana khallasa ila albayti wa dafa bishidunana, kace kai mun yi murna ga ainihin Usman, yanzu ya kadaita daga shi sai ainihin dakin Allah zai dafa, ma'ana ya kewaya koma bayan mu. Shine manzon rahama ya gaya musu, yace inna zannibihi Allah ya tufa, yace wallahi ga tabbaci na da shi ba zai kewaye dakin Allah ba. Wa bashara Usman almustad'afina, bayan ya gama da wayancan mushrikai, to tunda wayannan ainihin masu rauni suna nan suna kekewayawa a cikin jama'a kuma an san su, da ya gamsu ya fara ainihin magana da su, yana fada musu ga irin abin da manzon Allah yace ya gaya musu, ya hakurtar da su. Wa tabastu abinan wa tabastuhu quraishun indaha, Qurayshawa sun riga sun tsare su. Fa balaga Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana wa habasatu abinan Qurayshin. Su Qurayshawa sai suka tsare shi Usman saboda wasu dalilai nasu. Fa balaga Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimina anna Usman qad qutila. Sai suka samu labari cewa an Qurayshawa sun kashe Usman. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya tashi ransa a bace yace la na baraha hatta nu najizal qauma yace wallahi ba za mu bar nan ba sai mun zartarwa da mutanen nan mun nuna musu izza ta musulunci sai yace man yubayi uri sai yayi haka sai yace haza yadu usman yace ni na yadda usman yayi mubaya'a kuma ba ja da baya amma fa a ransa yana jin usman fa ba a kashe shi ba Allah zai nuna wa al'ummar annabi karfin imani na sahabbai da yayi haka din nan yace mani bayi uni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un do Allah kana jin da kai ne ya zaka yi su 300 nan a wata ruwaya 400 wallahi kowa yazo sai ya doka hannunsa kowa yazo sai ya doka hannunsa kowa ya yadda ya tafi ya mutu da manzon Allah ko a mutu ko aire sai Allah ya kimsa musu tsoro har sun ji me manzon Allah yayi kuma sun san baya fadin magana a ce abin bai yiwu ba wallahi sai Allah ya sa musu tsoro suka ce to in Muhammad ya shigo cikin garin nan yau mun tashi ce maza a saki Usman wallahi ana shirin tafiya sai ga Usman akan doki ya taho kaga sun kuru wallahi da manzon Allah ya shiga da sun tashi a aiki dan sahabbai kacce-kacce za su yi musu wallahi Allah qadirun ala man yasha'u to wannan bai'a da suka yi masa ita ce ake cewa bai'atu ridwan ita ce bai'atu ridwan allati kanat tahta shajara ma'ana shajaratu samura din nan kenan wa wada annabi shimalahu fi yaminihi wa qala yace hazihi aw hadha li usman yazo cikin bukhari yace hazihi bai'atu usman fadaraba biyadihi al-yumna ala yadihi al-yusra wa hadha yash'uru bi annahu alima bi nurin nubuwa anna usman lam yaqtul kana hayya da haske na annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar usman yana nan ba a kashe shi ba amma sai ya daga hannu yace allahumma inna usman fi hajatika wa hajati rasulika yace ya Allah ka shaida Usman ya tafi kan bukatar ka ne kuma da bukatar manzanka amma gashi bai dawo ba shine sannan ya dora hannun nasa walamma sami al-mushrikuuna bi hadhihi al-bay'a yayin da suka ji labarin wannan mubaya'a da sahabbai suka yi kafuhe suka ji tsoro wa ba'asu abinan Usmana suka sake shi wa jama'atun min al-muslimina har ma wasu mutane da aka na su fita su ma sai aka sake su don ka gane in ka rike addinin Allah a matsayin addinin shine addinin ka shine addini wanda yake mafi kyau mafi tagomashi to Allah kuma zai sa maka mafita ta yadda duk baka tsammani saboda haka kun ga ba Usman din ba ma sai suka sako da wasu mutane wa kanu bi da'ata ashara su mutanen nan an ce 10 kadan ne ma'ana kamar ka ce 19 ko 18 yi kasa dai shi ake cewa bid'u abinda bai kai 10 ba sun shiga maka da izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sai aka rike su fa alima allahu ma fi qulubihim allah ya san abin da yake cikin zukatan su minan su dike na gaskiya wal wafa'u da cika alƙawari su wayannan sahabbai da suka yi mabaya'a allah ya san abin da yake cikin zukatan su fa anzala allahu sakinatahu abina sakinata alaihim allah ya saukar da nutsuwa akan su wa asabahum fatahan qariba kuma ya datar da su da samun budi wanda yake mafi ainihin kusa mafi gwabi shine fatahu kaibara dan bayan dawa hudaybiya shine aka samu bude kaibara Allah sai ya ce wa magani makasirata
wa katiratan yakhudunaha
Allahu akbar Allah mai girma da daukaka ya ce wa magani makasiratan bayan wannan ma ma'ana bayan kaibara din akwai wasu ganimu da yawa da Allah zai ba ku dama za ku ci nasara shine irin wa'ancan yakukkuna din wanda lokacin sayyidina Abubakar suka faru, amma lokacin Umar lokacin ya ku fadada. Shi yasa cikin mafarki da Umar dan Khattab yayi ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, yace naga wasu al'umma, don Allah mu saurara, yace wasu rigunan su iyana dan iya riga ce amma iyana, kaga aikin su daga su he su kenan, iya kadai su kaza, basu ainihin me basu aikin su iya kansu ya tsaya, ma'ana su sun yadda su musulmi ne kuma suna aiki na musulunci. Yace wani kuma ya kama cibiya, rigarsa ta kama cibiya, wani kuma rigarsa ta kama gwiwa, daga nan sai yace amma naga Umar rigarsa hajjan kasa take, yace yana tafiya rigarsa tana jan kasa. Sahabbai suka ce ya nabiyallahi me ka fassara wannan, sai yace yadda ainihin addinin nan na musulunci zai wadada ne a lokacin Umar. Da Allah ya zaka kwatanta aikin Umar da sauran al'umma, ya zaka kwatanta aikinsa, kuma sannan ka zo ka dauki tarihinsa ka karanta ka ga irin yadda yayi a cikin futuhat da Allah ya bashi. Lokacin da aka je yakar Rumawa sun turo da bataliya 100,000, wallahi wallahi su musulmai a lokacin nan Khalid bin Walid yana cikin su, dudu durin dinastu bata fudu ainihin me bata fi ainihin 25,000 ko 27,000, basu dai haura 30 ba, yawan su ya kwanta mu, amma suka tunkari rindina 100,000 da wani abu. Don Allah ya zaka kwatanta irin wa'ancan imanin sahabbai da wasu kadan tabi'ai da suka biyo baya. To shine anan Allah ya ce zai musu budi da wani ma banda kai bara din da wasu budi masu yawa, wanda yace wa kana Allahu azizan hakima, Allah ya kasance mabuwayi ne kuma gwani ne cikin aikin sa. Lam yazal bi abina muttasifan bi zalika, Allah bai gushe ba cikin me cikin irin wannan ainihin aiki nasa. Ina ganin lokaci yana abin nan din mu magana ko zan abin nan lokaci ya tafi, ina ga magwashi gobe ma dora abin nan maganganun ne a haka, don Allah ya hakuri ɗan uwana musulmi. Wallahi wayannan maganganun da muka kawo su, wallahi bai fi kashi ɗaya cikin kashi uku na ɗauka ba duka na yi summarizing ɗinsu, saboda irin yanayin lokaci. Idan misali muka ɗauki littafi irin Ibn Kathir ko tafsirin Qurtubi ko makamancinsu, wallahi a aya ɗaya za mu tashi, saboda maganganu da hadisai kawai da suke kawo. To dole sai dai kai summarizing abinda yake na sabani da sauransu, wanda kaga ba shi da fa'ida wannan sabanin ajiye shi, duba me aka yi ittifaki, me ya yanzu zai amfani al'umma, me za su zauna a kansa, to sai ka ɗauka kai aiki da shi. Wallahi a haka muke tafiya. Allah kai mana muwafaka, Allah kai mana muwafaka, insha Allahu gobe za mu tashi kan aya ta 20 kenan ko wa'adakum Allahu maganima kaseera. Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka yafe mana kurakuranmu, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan gari namu Allah ka ƙara mana zaman lafiya, ƙasar mu Allah ka ƙara mana zaman lafiya, tun daga ƙaramar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa baki ɗaya, Allah muna roƙon ka ya Allah. Allah ka shiryar da shugabannin mu ya Allah, wanda suke ba su da shiriya Allah kai ne ka sani, ba mu sani ba ya Allah. Allah ka isar mana da sharrin su, ka canja mana su da mafi alkhairi. Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ya Allah, Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ya Allah, duniya da lahira. Allah idan ƙarshen rayuwar mu ya zo, Allah ta sa mu cika da imani. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isya waj'alna min ar-rashidin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa rahim Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.